الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 21 ga watan Jumadal Ula hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya dace ma 5 ga watan 1 shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gabata mun shiga farkon littafin da ake kiran shi da suna Fadlul Islam na Ash-Shaykhul Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wai mutum yana iya yin sutura da takalmi? Yin sutura da takalmi baya dacewa ko abin da yake gwargwadon takalmi bai kai matsayin ai sutura da shi ba domin yadda sutura take kamar yadda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana kasancewa abu wanda yake mabayyani wanda yake matabbaci wanda iska ba za ta iya dauke shi kuma abinda za a iya gane cewa lalle mai sallah ya aje wannan abu ne a matsayin sutura kamar yadda in ka koma cikin Sahihul Bukhari gwalgwadon yadda sutura take ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gwalgwadon icce na sirdi wanda mahayin raƙumi yake jinginuwa zuwa gare shi shi ba kwata-kwata tsawon iccen baya wuce kamar zira'i guda haka to kaga in ka aje takalmi ba kowa yake ganin shi saboda yayi gab da kasa to dan haka gwalgwadon zira'i haka sutura ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take shine iccen da ke jikin sirdi wanda mahayi yake jinginuwa zuwa gare shi to dan haka duk wani abu wanda yake mai kauri wanda yake matabbaci wanda yake zahiri da shi ake yin sutura amma duk abin da ba zai iya bayyana ba a kasa gane cewa sutura ne to baya dacewa a sutura da shi sannan wani dan uwa yake tambayar cewa fadar sami Allahu liman hamida wai shin mai sallah yana iya yanke wannan ha'un kin kamar yadda na san ya ji wasu sukan ce sami Allahu liman hamid kawai yayi iskanud dal ma'ana ya ma dalun kin sukun yin haka baya halatta domin bai bada ma'anar abinda ake nihi da wannan kalima domin in kace sami Allahu liman hamidahu sami Allahu liman hamidahu ubangiji ta'ala ya ji ga wanda ya yabe shi ya jinjina masa ko kuma Allah ya karbo addu'ar duk wanda ya yabe shi ya jinjina masa shine ma'anar sami Allahu liman hamidahu an gane domin addamir anan yaqudu ala lafzil jalala amma in kace sami Allahu liman hamid to wannan ba shi da ma'ana dalun kin ma kanshi sukun kin da kai masa ba mahallin shi bane ba saboda lafazin hamida wato fi'ilu madi ne, sami Allahu liman hamida, in ma ka ce liman hamidahu ko kuma ka ce liman hamida, to amma cewa liman hamid wannan kwata-kwata baya halatta. Na'am. Wai dangane da sadaka, ana iya keɓance wata rana ta musamman domin yin sadaka? To, asali dai keɓance ibada a bata wani rana ko a bata wani lokaci, wannan abu ne wanda yake ya taƙaita akan abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala ko daga manzansa. Keɓance ma ibada wata rana ko kuma keɓance mata lokaci, domin akwai hadisi sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin da manzon Allah yake cewa kada ku keɓance ranar Juma'a da yin azumi. Manzon Allah ya ce face sai kun yi azumi gabanin yinin, ko kuma kuna da nihin yin azumi bayan shi, kenan Alhamis da Juma'a ko Juma'a da Asabar. Haka yace kuma kar ku keɓanci daren Juma'a game da wato shine nafilfili. Mutum haka kawai ya kwance shi tsawon sati yace a sai daren Juma'a, yau daren Juma'a dare ne wanda zamu tashi mu nafilfili, to wannan baya halatta. Kaga anan kenan ya kamata mu fahimci cewa keɓance ma ibada lokaci abu ne wanda ya taƙaita akan abin da ya zo daga Allah ko daga manzansa, baya halatta musulmi ya keɓance ma ibada wata lokaci. To haka a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ban san wani hadisi wanda ya nuna keɓance ranar Juma'a da yin sadaka. Lallai na taɓa jin wani malami ya janyo wani asar daga magabata kamar yadda yake cikin Al-Musannaf na Ibn Abi Shayba, wanda yake nuna fadula game da yin sadaka a ranar Juma'a, duk da cewa asarin ba mu san ba menene ingancinsa. Amma dai hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya nuna cewa yin sadaka a ranar Juma'a ta fi fadula ta fi lada, wannan ba mu san shi ba. Don haka duk lokacin da kake da damar yin sadaka, to kar ka bari damar ta kuce maka. Kamar yadda sadaka abu ce kofa bude wanda Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta mana, ya mana umarni game da yin ta, ba dare ba rana duk lokacin da mutum yake da damar halin yin sadaka, to bai halatta ba ya jinkirta. Kamar yadda Ibnu Umar Allah ya kara masa yadda, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dafa kafadarsa yake ce masa kun fi duniya ka annaka garibun aw abiru sabil, manzon Allah ya ce masa ka zamanto a duniya matsayinka tamkar bako kake, ko kuma wanda yake dan wucewar hanya. Bako kamar misali wanda ya zo gari zai yi wasu ƴan kwanuka ya gama abin da yake ya koma garinsu, kaga wannan ai ba shi da sakewa, kullun shi kayan shi a daure yake, jira yake kawai lokaci yin komawar shi yayi ya koma. Shi kuma abiru sabil dan wucewar hanya, yanzu misali mutumin da ya fito daga Difa yana nihin zuwa Niyami, wanda zai iya yin iskal anan domin yayi sallah ya ci abinci sannan yayi gaba, to wanda yake kan hanyar wucewa ai ka san kayan shi a daure yake, kuma kasancewar duk wasu shagulgulla ba za su shagaltar da shi tunda akwai inda ya dosa. To haka ake buƙatar mumini ya maida rayuwar shi anan duniya tamkar bako, ko kuma wanda yake dan wucewa. Kenan duk wani abu wanda zai shagaltar da kai, to kar ka tsaya ka bata lokacinka, ya zamanto kullun tunaninka can ne makomar ka lahira, ita ce kawai kasa gaba tafiya ne kake, wanda kake so sai ka kai. To shine sai yake cewa a lokacin nan shi Ibn Umar Allah ya kara masa yadda, sai ya ci gaba da fada cewa idan ka wayi gari kar ka yi jiran yamma, idan ka kai marece kar ka yi jiran asuba. Me yake nihi? cewa idan aka wayi gari duk wani aiki wanda zai kusantar da kai da ubangijinka, to karka samu jinkiri kai lanti kace sai da yamma zai, saboda baka da tabbacin kaiwa yamma. Haka in ka kai yamma, to duk wani aiki da zai kusantar da kai zuwa ga ubangiji aiki na alkhairi, karka yi jiran cewa sai gobe, saboda baka da tabbacin kaiwa gobe. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana an gama sallar la'asar kai tsaye, ana yana sanin cewa manzon Allah sai ya tashi da maza yana ketare jama'a ya shiga gida. Hankalin sahabbai duk ya tashi suka firgita, sun ga sabanin abinda suka saba gani game da manzon, sun ga abinda ba su saba gani ba game da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. A lokacin da ya fito sai ya ga duk hankalin su a tashi, manzon Allah yake cewa karkuta da hankalinku, wani zinare ne na sadaka wanda aka kawo, to nake kin in jinkirta bayar da shi ga waɗanda suka cancanta a ce sai ya kai gobe. Shi ne na tashi na yi maza, na je na yi umarnin cewa a bada shi ga waɗanda suka cancanta a ba. To shi ne anan Ibnu Umar yake cewa, wato idan ka wayi gari kar ka yi jiran yamma, in ka kai yamma kar ka yi jiran wayewar gari, duk wani aiki kenan in dai ka samu dama kar ka bari damar ta kunce maka. Shi ne sai yake cewa ka ribanci koshin lafiyarka, domin rashin lafiya na tafi. Sannan yake cewa ka ribanci kuma rayuwarka, domin mutuwarka, saboda kasancewar mutuwa na nan tafi. Don haka dai a takaice, wato a takaice wannan kenan duka yana nuna mana kasancewar duk wani aiki na alkhairi matukar bawa ya samu dama kenan kar ya bari wannan abu wato ya kuce masa. Don haka kenan ka jinkirta cewa sadaka siran Juma'a za ka yi, wannan kwata-kwata yana buƙatar dalili. Lalle ranar Juma'a rana ce fiyayya, kamar yadda za mu gani a cikin darasinmu a yau, kuma musamman ita kanta sadakar mutane sun zo sun ba ta wani salo wanda yake na daban. Za ka samu a ranar Juma'ar akwai waɗanda su sadakar tasu sadakar waina ce, wasu za ka ga sadakar kuli-kuli ne da sukari, wasu kuma sadakar wato madara ce, abubuwa dai daban-daban. Kuma wata sadakar irin ta madara sai ka ji an ce wai ba a ba manya, sai dai yara kankana da sauransu. Kuma wanda abin takaici malam ya mai da yara, kawai mutane sun yi sakaki da yaransu, yara safiyar Juma'a za ka ga su ne daga wannan gida sun tafi wannan gida, yawo kawai yara suke wai neman sadaka. Kaga wannan kasancewar su kansu wannan yara kashe musu zuciya ne, bai dace ba. Sadaka ga waɗanda suke mabukata miskinai a basu, kuma miskinan nan ba wanda ba sai waɗanda suke yawo ba, a titi miskinai nawa suke cikin gida, mutum nawa da iyali wanda sai ya fita ya kewaya sannan ya samu abincin da za a ci a wannan yini. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, kamar yadda muka faɗa, mun shiga littafin da ke bayani game da fadula ta musulunci. Malam ya zo mana da wasu ayoyi a farkon wato baban, shine babu fadlil Islam, wanda aya ta farko shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul Ma'ida, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ubangiji ta'ala yake cewa a yau wato na cika muku addininku, kuma na cika ni'imata akan ku, kuma na yardan muku da musulunci wato a matsayin addini wanda zai amfani mai shi a gona a ranar kiyama, ko kuma ba ranar kiyama ba, tun nan duniya musulunci shine addinin da Allah ya yarda da shi wanda zai amfani mai shi a nan duniya, kuma ya amfani shi a makomar lahira. Wanda malam ya zo da wannan aya domin ya tabbatar mana cewa musulunci babu wani abu wanda ya kai shi fadula, daraja da ɗaukaka a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda bayani ya gabata wannan aya, Umar Allah ya ƙara masa yadda, wani bayahudi yake fada ga Umar, yake cewa ku jama'a ta musulmi akwai wata aya a cikin littafin ku wanda kuna karanta ta amma dai da yawa daga cikin ku ba su fahimci matsayin ta ba. Yace mu jama'ar Yahudawa inda a ce wannan aya gare mu ta sauka, yace wallahi wannan rana da mun maida ta ranar Idi. Umar Allah ya kara masa yadda yace wace aya kake nufi, sai yace fadar Ubangiji mai girma da daukaka, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Umar yake ce masa yo ai in wannan aya kake nufi, yace mu yace mun san, yace na san ranar da ita wannan aya ta sauka kuma na san gun da ayar ta sauka. Yace wannan aya ta sauka ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar Juma'a kuma rana Arafa, a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye a filin Arafa bayan la'asar, Ubangiji ta'ala ya saukar da wannan aya wanda tana daga cikin karshe-karshen ayoyin da suka sauka na Al-Qur'ani. To wannan aya tana nuna mana fadala ta musulunci a karan kanshi kuma da fadala ta mabiyansa. Wanda bayani ya gabata kasancewar anan ayar tana nuna mana musulunci addini ne cikakke. Idan aka ce abu cikakke ne to baya buƙatar ƙari. Allah ya cika addini, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar duniya ba sai da Allah ya cika addini. Dan haka manzon Allah yake cewa babu wani abu ko mun kankantarsa wanda zai kusantar da ku da Ubangijinku, yace face na bayyana muku. Babu wani abu ko mun kankantarsa wanda zai zame muku matsala a rayuwarku ta duniya kuma kuma ku lahira wanda zai nisanta ku da Ubangijinku, manzon Allah yace face na tsawatar da ku na ja kunnanku. Dan haka wannan yana nuna mana fadala ta musulunci, musulunci cikakke ne. Komai abinda ake bukata akwai shi, Ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar da shi a cikin wannan addini. Sannan kuma ayar tana nuna mana fadala ta waɗanda suke mabiyansa, mabiyan wannan musulunci Allah ya cika ni'imar shi a kansu, ni'ima diniya da ni'ima duniyawiya. Ni'ima ta bangaren addini, duk wani abin da muke bukata a rayuwarmu to Ubangiji subhanahu wata'ala ya mana bayani a cikin Al-Qur'ani, haka sunnar manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Babu wani abu da zai faru a yau face akwai bayanin shi a cikin Al-Qur'ani ko sunna. In ka ga baka gano ba to ka tuhunci tunaninka kai ne baka gane ba, amma inda za a kai gun masana za su ba maka bayani, bayani mai gamsarwa game da duk wani abu da yake faruwa har zuwa kiyama. Duk abin da musulmi suke da bukata bayani akan shi to akwai shi a cikin Al-Qur'ani, haka akwai shi a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ni'ima ta bangaren abin da ya shafi rayuwa, duk wanda ya rungumi wannan addini shi yake da rayuwa wanda take daddada, kwanciyar hankali da nutsuwa nashi ne, kamar yadda Allah ya yi alkawari akan haka. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu. Sannan gaba ta uku a ayar Ubangiji ta'ala yace wa raditu lakum al-islam dina, na yardan muku da musulunci a matsayin addini. Dan haka a dukkan addinai babu addinin da Allah ya yarda da shi a matsayin addini face musulunci. Shi kadai ne addinin da Allah ya yi alkawarin zai karba game shi a ranar kiyama, domin duk wani addini da bawa zai samu Ubangiji subhanahu wata'ala da shi a ranar kiyama kuma bayan musulunci Allah ba zai karba masa ba. Kamar yadda ya faɗa wa man yabtagi ghayral islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sannan su mabiyan musulunci su ne bayin da Allah ya yarda da su ya amince musu, kamar yadda Allah ya yarda da musulunci to haka waɗanda suka rungumi musulunci su ne yardaddu abin Allah subhanahu wata'ala. Shi ne malam ya zo da wannan aya wanda tana layin farko daga cikin ayoyin da suke nuna mana fadala ta musulunci. Sannan ya zo da aya ta biyu, fadar Allah subhanahu wata'ala da ke cikin suratu Yunus, qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi shakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillahi walakin a'budu allaha alladhi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin. Ubangiji ta'ala yake cewa ce da su ya ku mutane, in har kun kasance cikin kokonto game da wannan addini nawa, to ku san da cewa fala a'budu allazina ta'buduna min dunillah, ni fa bazan bauta ma waɗanda kuke bauta ma na gumaka ko ma bayan Allah. Walakin a'budu allaha allazi yatawaffakum, ku san da cewa kadai ubangijin da ke karbar rayukan ku in ajalin ku ya kai, shi kadai ne zan ci gaba da bauta ma. Wa umirtu an akuna minal mu'mini, kuma an umarce ni na kasance wato daga cikin mu'minai. To kaga ita wannan aya malam ya zo da ita domin ya tabbatar mana da fadala ta musulunci, cewa haƙiƙanin musulunci shine tauhidi. Haƙiƙanin musulunci shine tauhidi, kadaita Allah a cikin ibada, kadaita Allah da bauta, wannan shine haƙiƙanin musulunci. Kuma musuluncin nan addini ne wanda yake gamamme, domin anan me yace cai kuliya ayyuhan nasu, ce ya ku mutane. Kaga ba wasu ba jama'a bane ba ke bantattu aka ke banta da wannan kira, a kira ne wanda yake ya hada duniya gaba daya har zuwa kiyama. Kamar yadda annabawan Allah gaba dayan su sun yi tarayya akan tauhidi, kadaita Allah a cikin ibada, iya abinda suka dan samu bambanci shine game da abinda ya shafi shari'a. Hukunce hukunce na wannan annabi yakan dan sha bamban da wani annabi, amma a bangaren tushe wato sun yi tarayya shine wato kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta. To dan haka wannan aya malam ya zo da ita domin ya nuna mana musulunci addini ne wanda yake gamamme, an gane ko, ya hada duniya gaba daya, sawa'an balarabe kake ko ba balarabe ba, duk inda kake rayuwa baka da wani addini face musulunci. Sannan malam ya zo da aya ta uku, shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin wato suratul hadid. Ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmati wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku jama'ar da kuka gasgata ubangijinku, kuka gasgata manzanninsa, ittaqullaha, ku tsara dokokin ubangijinku, abinda ya umarce ku na yi ku kwatanta, abinda ya hane ku ku hanu, wa aminu bi rasulihi, ku yi imani da manzansa, yu'tikum kiflaini min rahmati, ubangijinku zai ba ku rago biyu wato game da jin kansa, ma'ana zai ba ku lada yanki biyu, wa yaj'al lakum nuran, kuma zai sanya muku wani haske na musamman, tamshuna bihi, wanda za ku ringa tafiya da wannan haske kenan, da shi za ku ringa ganin gaban ku. Wa yaghfir lakum, kuma zai gafarta muku zunubanku, sai ce wallahu ghafurur rahim, ubangiji ta'ala mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba, sannan majikai ne game da bayinsa mu'minai. Kamar yadda bayani ya gabata, ita wannan aya wato malamai sun tabbatar da cewa takna da ma'ana kamar guda biyu. Ma'ana ta farko cewa ana nihi mu'minan wannan al'umma, mu'minan wannan al'umma Allah ya yi alkawarin ba su ladadin ki biyu, kamar yadda malam ya zo mana da hadisin da yake tabbatar da haka, hadisin Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yarda. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa masalukum wa masalu ahlil kitabaini, manzo Allah yace misalun ku ku mabiyana da misalin ma'abuta littattafai guda biyu kenan, sune Yahudawa da ƴan Misal, an gane ko, Yahudawa da Nasarawa. Manzo Allah yace kamasali rajulin ista'jara ujra, kamar misali mutumin da ya dau leburori ne aiki, ya dauki ma'aikata aiki, sai ya ce da su wa zai mun aiki daga safe zuwa rabin yini, ma'ana tun farar safiya zuwa azzahar, wato zan bashi wani yanki daya wanda yake na lada. Kamar misali ka dau ma'aikata da safe ka ce zuwa wato azzahar kenan, zaka ba su jika jika, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa amilatil yahud, yahudawa suka karbi wannan aiki suka yi. Sannan bayan haka sai mutumin yace kuma wane ne zai mun aiki daga rabin yini wato zuwa sallah ta asar. Nasarawa suka ce mu za mu yi, suka karbi wannan aiki su ma akan kenan yanki dai na lada cewa za a ba su shika shika. Misali nasarawa suka karba suka yi zuwa da asar. Sannan kuma sai yace wane ne zai mun aiki daga sal bayan la asar, daga sallah ta asar zuwa faduwar rana, zan bashi wato lada yanki biyu. Maza Allah yace fa antum hum, yace ku ku ne, an gane ku su ne waɗanda kuka karɓi wannan aiki daga sallah ta asar zuwa faduwar rana, aka ba ku shika biyu. To a lokacin nan manzon Allah yake faɗa, sai Yahudawa da ƴan mushin sai suka yi fushi, suka ce ya Ubangijinmu, malana aksara amalan wa aqalla ajra, me yasa muka fi waɗannan jama'a yawan aiki kuma muka fi su ƙarancin lada? Mu mun yi aiki tun farar safiya zuwa sallah ta azhar an ba mu jika-jika, waɗannan sun yi daga sallah ta wannan azhar zuwa la'asar su ma an ba su jika-jika. To amma waɗannan daga sallah ta la'asar zuwa faduwar rana kuma a ba su jika biyu? Idan ka ɗauka mu da muka yi aiki da safi, ka ɗauka ma tun daga karfe 8 zuwa azhar, kama barta a 12, awa nawa aka samu? An samu awa 4. Daga 12 zuwa karfe 4 awa nawa? Awa 4. Daga la'asar zuwa magariba nawa ne? In yayi tsawo ma awa 3. Akwai lokacin da lalle la'asar wato magariba takan kai karfe 7. In ka dauka daga karfe 4 zuwa karfe 7 awa 3. A irin lokacin sanyi daga la'asar zuwa magariba baya wuce awa 2. Kaga kenan waɗannan na ƙarshe sun fi ƙarancin aiki kuma sun fi yawan lada. To shine Ubangiji Ta'ala sai ya ce da su hal na qastukum min haqqikum shay'a. Ubangiji Ta'ala ya ce to naji, shin wai na tauye muku wani abu daga cikin haƙƙinku? Yahudawa da ƴan mushin suka ce la, suka ce a'a, saboda yarjejeniya muka yi, jinga muka yi. Ubangiji Ta'ala sai ya ce to zalika fadli utihi man asha, wannan kyauta ta ce wanda nake bayar da ita ga wanda na so daga cikin bayina. Kaga wannan kenan yana nuna jama'a ta musulmi su ne Allah ya musu alƙawalin ba su lada ninki biyu a ranar kiyama, kamar yadda hadisin yake cikin Sahihul Bukhari. To amma tare da cewa ma'ana ta biyu kamar yadda wasu malamai suka tafi, shine ana nihi da su ahlul kitabi, kenan duk wanda yayi imani da wani manzo sannan kuma ya tarar da wannan ƙarshen manzanni Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam daga cikin Yahudawa da ƴan mushin, idan yayi imani da shi Allah zai bashi lada linki biyu a ranar kiyama, kamar yadda a cikin suratul ankabut Ubangiji Ta'ala yake faɗa, allazina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahu alhaqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru alaya. Ash-shahid, Ubangiji Ta'ala yace waɗannan su ne ake ba su lada linki biyu wato a sababin daukan hakuri da suka yi, kenan sun yi imani da wancan manzo sannan kuma sun yi imani da wannan cikamakin manzanni. To dan haka a takaice ita wannan aya tana nuna mana fadala ta musulunci, kenan musulmi ya bambanta da sauran jama'a a ranar kiyama, shi ladan shi ninki biyu Ubangiji subhanahu wataala zai bashi, kamar yadda yace ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Yanan zamu tashi hadisi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa fihi aydan an abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam adallallahu anil ju'ati man kana qablana فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة wa kadhalika hum tabaun lana yawmal qiyama nahnu la'akhiruna min ahadi dunya wal awwaluna yawmal qiyama rawahu muslim wa fihi ta'liqan 'ani an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama annahu qala ahabbu ad-dini ila Allah al-hanifiyatu samha wa an ubayy ibn ka'b radiyallahu an annahu qala alaykum bis-sabili was-sunnah fa innahu laysa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnatin dhakara Allah fa fadat aynahu min khashyati Allah fatamassahu an-nar wa laysa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnah dhakara ar-rahman fa qasha'ara jilduhu min makhafati Allah illa kana mathaluhu ka mathali shajaratin yabisa warquha fa baynama hiya kadhalik idha asabat harih fatahatta anha warquha illa tahatat anhu dhunubuhu kama tahattu an hadhihi shajarati warquha wa inna iqtisadan fi sabilin wa sunnatin khayrun min ijtihadin fi khilafi sabilillahi wa sunnati fanzuru a'malakum fa in kanat ijtihadan aw iqtisadan an takuna ala minhajil anbiya'i wa sunnatihim wa ana abi darda radiyallahu anhu annahu qala ya habba nawmul aqyasi wa ifdaruhum kayfa yu'ibuna sahara alhamqa wa sawmahum wa lam yasqalu dharratin min birrin ma taqwa wa yaqinin a'zamu wa afdalu wa arjahu min ibadati almuqtarrin malam Allah ya ji kansa na fada wa fihi ayuban wato ya zo dada kuma a cikin ingantaccen hadisi kamar yadda bayani ya gabata istilahi na magabata idan suka ce wafi sahihi to suna nihi shine wato sahihul bukhari an gane ko kamar yadda hadisi na ibnu umar Allah ya kara masa yadda wato ya gabata to anan shine malam yace wafi sahihi wato ya zo a cikin ingantaccen hadisi amma wannan hadisi yana cikin sahihu muslim baya cikin sahihul bukhari an gane sabani ga hadisin da ya wuce yana cikin sahihul bukhari amma wannan hadisi yana cikin sahihu muslim riwaya ta abu huraira Allah ya kara masa yadda na fada wasa Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa adallallahu anil jumu'ati man kana qablana ubangiji ta'ala ya batar da waɗanda ke gabaninmu na al'ummu game da sanin haƙiƙanin ranar Juma'a wannan ko wata jarrabawa ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala yama wato bayinsa wanda kasancewar al'ummun da suka gabace mu Yahudawa da ƴan Misham Allah ya jarrabe su yace a cikin waɗannan raneku na sati su diba wata rana su zaba su maida ta a matsayin ranar Idi amma Allah sai ya makautar da su game da ita hakikanin ranar Juma'a an gane ko an ce su diba a cikin sati kenan kwanukan sati su zabi rana guda ta zame musu a matsayin ita ce ranar Idin su to a lokacin nan su Yahudawa sai suka hadu akan cewa ai ranar da ta dace mu zaba wato ita ce rana Asabar ranar Asabar suka ce ita ya kamata mu zaba mu maida ta ranar Idi ranar da zamu bauta ma Ubangiji mu ranar ibada micece hujja sai suka ce domin ita ranar Asabar wato rana ce wai wanda Ubangiji subhanahu wataala ya huta bayan ya gama halittar sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu domin Allah ya halicci dukkan waɗannan halittu gaba ɗaya sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu a cikin kwanuka shida farko Lahadi ƙarshe Juma'a kamar yadda yake faɗa walaqad khalaqana as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub sai suka ce to ai rani kun wannan shidda a su ne Allah ya halicci halittu ranar Asabar suka ce hutawa yayi dan haka suka ce to mu anan mun zabi ranar asabar ita ce rana wadda ke na ranar idin mu kaga ubangiji ta'ala ya makabtar da su game da hakikanin ranar juma'a to su kuma ƴan mission sai suka ce a mu kuma ranar da ya kamata mu zaba wato ita ce ranar lahadi an gane ko micece hujja suka ce domin ai ranar lahadi ita ce rana ta farko wadda Allah ya fara halittar halittu Allah ya makautar da su sun zaba asabar su kuma ƴan mission sun zabi ranar lahadi to shine annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato aballallahu man kana qablana aballallahu anil jumu'ati man kana qablana waɗanda ke gabanin mu na al'ummu yahudawa da ƴan mushan Allah ya batar da su game da ranar jumu'a suka kasa gano ta fa kana lil yahudi yawm sabti manzon Allah yace ranar asabar wato ta yahudawa ce wa kana lin nasara yawm al'ahad su kuma ƴan mushan wato ranar lahadi sai yace fa jaa Allahu bina fa hadana Allahu li yawm al jumu'a Ubangiji ta'ala ya zo da mu a ƙarshe mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam Ubangiji ta'ala sai ya shiryar da mu zuwa ranar Juma'a fa ja'ala Juma'a fa shine ya ce liyawmil Juma'a ya ce ga ranar Juma'a sai ya ce wa kadhalika hum taba'u lana yawmal qiyama kenan fa ja'ala al-jumu'a was-sabta wal-ahada sai ya sanya kenan rane kun jumu'a sannan asabar tana biyarta sannan kuma lahadi sai ya ce wa kadhalika hum taba'u lana yawmal qiyama kamar yadda anan su suke biyar mu kenan sai idin mu ya gabata ranar jumu'a sannan su asabar ta biyo bayan sannan lahadi shine ya ce wa kadhalika hum taba'u lana yawmal qiyama haka a ranar qiyama mu muna gaba su suna biye da bayan mu nahnu al-akhiruna min ahli ad-dunya manzo Allah ya ce mu ne karshe daga cikin mutanen duniya ma'ana duk al'ummun da Allah ya yi mu ne al'umma wadda take ta karshe amma wal awwaluna yawmal qiyama kuma mu ne farko a ranar qiyama mu ne farko a ranar qiyama domin in an yi busa ta tashin al-qiyama manzanmu shi ne farkon halittu wanda zai dago kai idan Allah ya yi nihinta da alkiyama an yi busa farkon wanda zai tashi shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake fada a cikin hadisi sahihi yake cewa ana sayyidu waladi adama yawmal qiyama wa ana awwalu man yashaqqu anhu alqabr wa awwalu shafiin wa awwalu mushaffa hadisin yana cikin sahihul bukhari Manzon Allah ya ce ni ne shugaban ƴaƴan Adam a ranar kiyama ni ne farkon wanda kabarinsa zai tsage ya fito idan an yi busa ta tashi Manzon Allah ya ce kuma ni ne farkon mai ceto kuma ni ne farkon wanda za a karbi ceton shi a ranar kiyama to dan haka anan wannan yana nuna mana fadila ta musulunci domin Allah ya makautar da waɗannan al'ummu game da ranar Juma'a su Yahudawa suka zaɓi Asabar su ƴan mushan suka zaɓi Lahadi mu ko Ubangiji ta'ala sai ya shiryar da mu zuwa ranar Juma'a muka dauke ta a matsayin ita ce ranar Idin kamar yadda a cikin ranakun sati gaba ɗayan su babu wata rana wadda take da daraja da matsayi a gun Allah subhanahu wata'ala wato sama da ranar Juma'a wanda hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ingantattu sun wuce a lissafa na daga cikin su hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake fada lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa khairu yawmin tala'at alaihi shamsu yawmul jumu'a fiyayyen yini wanda rana ta hudo akan sa manzon Allah yace ita ce ranar jumu'a addini wanda yake na sati wanda rana take hudowa a cikin sa to babu wani ne fiyayye a gun Allah subhanahu wata'ala sama da ranar Juma'a manzon Allah yace fihi khuliqa adam a ranar Juma'a ne aka halicci annabi Adam wa fihi udkhila aljanna kuma a ranar Juma'a aka shigar da shi aljanna wa fihi ukhrija minha manzo Allah ya ce haka a ranar Juma'a aka fuddo shi daga aljanna aka saukar da shi zuwa doran kasa. Manzo Allah ya ce wala taqumu sa'atu illa fi yawmi al-juma'a, don haka al-qiyama kanta manzo Allah ya ce ba za ta kasance ba face sai a ranar Juma'a. Kaga wannan hadisi yana nuna mana ranar Juma'a ita ce fiyayyen yini a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan akwai hadisin Abu Lubaba ibn Abdul Munzir, Allah ya kara masa yadda, hadisin yana cikin musnad na al-Imam Ahmad da Sunan Ibn Majah, Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin. Abu Lubaba yake cewa lalle naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada inna yawmal jumu'ati sayyidul ayyam, manzon Allah yace ku san da cewa ranar Juma'a ita ce shugaban kwanuka gaba daya, shugaban dukkan wasu ranaku. Yace wa a'zamuha indallahi, kuma shine yinin da yafi kowane yini girma da daraja da kima a gun Allah subhanahu wataala. Manzon Allah yace wa huwa a'zamu indallahi min yawmil adha wa yawmil fidr, yace kai ranar Juma'a fa a gun Allah tafi ranar layya kuma tafi ranar idin azumi. Manzon Allah yace fihi khamsu khilal, wato akwai wasu tadodi guda biyar a ranar Juma'a, ma'ana wasu al'amura guda biyar da Allah yake banci wannan rana. Abu na farko manzon Allah yace khalaqallahu fihi adama, a ranar Juma'a Allah ya halicci annabi Adam. Abu na biyu yace wa ahabadallahu fihi adama ila al-ardi, a ranar Juma'a ne Allah ya saukar da annabi Adam zuwa doran kasa. Abu na uku manzon Allah yace wa fihi tawaffallahu adama, a ranar Juma'a Allah ya karbi rayuwar annabi Adam. Abu na hudu manzon Allah yace wa fihi sa'atu la yas'alu Allah fiha al-'abdu shay'an illa a'abahu ma lam yas'al haraman, a ranar Juma'a manzon Allah yace akwai wani yini wata awana akwai wata sa'a manzon Allah yace bawa bai taba roƙon Allah subhanahu wata'ala wani abu face Allah sai ya karbo addu'ar shi ya biya masa bukatarsa, matukar bi roki ba abinda Allah ya haramta. Abu na biyar manzon Allah yace wa fihi taqumu sa'a, a ranar Juma'a ne kiyama za ta tabbata, ma min malakin muqarrabin wala sama'in wala ardin wala riyahin wala jibalin wala baharin illa wa kunna yushbikna min yawmil juma'a, manzon Allah yace babu wani mala'ika makusaci ga fadar Allah ko wata sama daga cikin sammai bakwai ko ƙasa daga cikin kassai bakwai ko iska ko duwatsu ko teku, manzo Allah yace gaba ɗayan halittun nan suna jin tsoron ranar Juma'a. Idan aka ce yau Juma'a ce gaba ɗayan su hankalin su a tashe yake, saboda Allah yayi alƙawarin kiyama ba za ta kasance ba face sai a ranar Juma'a. To kaga wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana yinin da yafi kowane yini daraja a gun Allah subhanahu wa ta'ala shine ranar Juma'a. Haka hadisi wanda Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yake cewa inna hadha yawmu idi, kusan da cewa wannan yini na Juma'a manzon Allah yace ranar idi ce. Ja'alahu Allahu lil muslimin, Allah ya maida ranar Juma'a idi ne na musulmi wanda yake maimaituwa a kowane sati. Manzo Allah yace faman ja'a al-Juma'a falyaghtasil, duk wanda zai zo masallaci ranar Juma'a manzo Allah yace yayi wanka. Sai yace wa in kana dhiqun falyamassa minhu, in yana da turare manzo Allah yace ya shafa. Wa alaikum miswak, manzo Allah yace kuma ku lazinci yin aswaki. Kaga wannan yana nuna mana fadala ta ranar Juma'a, manzon Allah ya ambace ta a cewa ya ambace ta cewa ranar Idi ne. Hadisin yana cikin Sunan Ibn Majah. Sannan akwai hadisi na Anas dan Malik wanda shi ma yana tabbatar mana fiyayyen yini a gun Allah shine ranar Juma'a. Yake fada yake cewa an bujuro da ranar Juma'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda manzon Allah ya fada masa Anas. Manzon Allah ya ce masa an bujuro min da ranar Juma'a, ja'ahu biha Jibrilu alaihi salam fi kaffihi kalmir'atil bayda, manzon Allah yake fada cewa Jibrilu alaihi salam ya zo min da ranar Juma'a a tafin hannunsa, yanda ka san wato madibi fari wanda yake mai kyalli, haka aka zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ranar Juma'a. sai yace fi wasatiha kannukutatis sauda, a tsakiyarta akwai wani dugo wanda yake baki kamar wani dugo baki a cikin majibin. Sai nace masa ma hadhihi ya Jibril, wai a cikin wannan madibin menene? Kana sai yace masa hadhihi al-jumu'a, yace wannan ita ce ranar jumu'a. Yuriduha alayka rabbuk, ubangijinka ne ya bujuro maka da ita li takuna laka idan, dan ta zame maka ranar idi kai da al'ummarka, ta zame maka ranar idi kai a karan kanka wali qaumika min ba'dika, haka ranar idi ce ga jama'arka wanda za su biyo baya har zuwa kiyama. Walakum fiha khairun, kuna da alkhairi mai yawa a cikinta. Sai yace takunu antal awwal, dan ka zamanto kai kai ne na farko. Watakunu al-yahudu wan-nasara min ba'di, yahudawa da ƴan mushin su kuma za su zamanto a bayanka. Kenan mu ranar jumu'a, su yahudu asabar, su kuma ƴan mushin ranar lahadi. Sai yace wa fiha sa'atun la yad'u ahadur rabbahu fiha bi khairin huwa lahu qusima illa a'tahu. A ranar jumu'a akwai wata sa'a wanda babu daidai da mutum daya musulmi wanda zai roki ubangijinsa wani alkhairi, alkhairin da Allah ya raba da shi face sai Allah ya bashi, ko kuma zai nemi tsari game da wani sharri face Allah sai ya ije masa abinda yafi abinda ya nemi tsari. Sai yace wa nahnu nad'uhu fil akhirati yawmal mazid, mu a lahira abinda muke kiranta ranar jumu'a yawmal mazid muke kiranta, inji Jibril alaihi salam, ranar dadi kenan karin lada gabawa. To haka hadisin Abu Musa, wannan hadisi ne sahihi kamar yadda yana cikin Al-Mu'jamul Awsat na Al-Imam Tabrani, Sheikh Nasir Albani ya inganta shi a cikin Sahihut Targhib wa Tarhib. Na daga cikin hadisin da yake nuna mana fadala ta ranar jumu'a hadisin Abu Musa Al-Ash'ari, Allah ya kara masa yadda ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa inna Allah yab'athu al-ayyama yawmal qiyamati ala hay'atiha, lalle ubangiji ta'ala a ranar kiyama wato zai tada dukkan waɗannan kwanuka na sati yadda suke, Allah zai tada su a ranar kiyama waɗannan rane ku bakwai na sati. Sai yace wa yub'athu yawmul jumu'ati zahara amunira, ita ranar jumu'a za a tada ta tana mai haske tana mai kyalli, haka za ta zo a ranar kiyama. Maza Allah yace ahlu haya hatafuna biha kal arusi tuhda ila karimiha, wato ma'abutanta musulmi za su zagaye ta ta kowane bangare. Jumu'a za ta zamanto tamkar amarya da ake raka ta gidan ango, haka za ta zo a ranar kiyama. Maza Allah yace tubi'u lahum, jumu'a tana haskaka ma muminai, yamshuna fi gawiha, a cikin haskenta za su ringa tafiya a filin kiyama. Maza Allah ya ce alwanuhum kasalji bayaban, launin jikinsu maza Allah ya ce yanda ka san kankara haka yake ga fari, yanda ka san kaman fari wanda yake na naji kankara da take sauka daga sama, to haka jikin mu'mini zai kasance a ranar kiyama a cikin haske na ranar jumu'a. Sai ya ce warihuhum tasda'u kalmis, kuma kanshin jikinsu yana tashi yanda ka san almiski. Maza Allah ya ce yakhuduna fi jibalil kafur, za su ringa kutsawa cikin duwatsu waɗanda suke na turaren kafur. Kafur wani nau'i ne na turare farikan. Maza Allah ya ce yanzuru ilaihim mustaqalan, wato mutane da aljannu suna kallon su ba sa iya kibta ido har sai an kai lokacin da suka shiga aljanna. Maza Allah ya ce la yukaliduhum ahadun illa almu'adhdhinuna almuhtasibun, ba wanda zai gaurayu da su sai ladannai waɗanda suke masu neman ladan Allah akan kiran sallar da suke, wanda ba sa karɓa albashi akan kiran sallah, su ne kadai za su yi dace da waɗannan mu'minai a ranar kiyama. Shi ma dai hadisi ne sahihi kamar yadda Ibn Kuzaima ya fitar da shi da Al-Hakim an-Naisaburi, Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta shi a cikin as-silsila as-sahiha. To dan haka shine anan malam ya zo mana da wannan hadisi da yake tabbatar mana da fadala wato ta wannan addini na musulunci, domin mu jama'a ta musulmi mu ne Allah yake banta da wannan yini wanda yake mai albarka ranar jumu'a. Kenan yadda su yahudawa da ƴan mushin a bayan mu suke, to haka a ranar kiyama ma mu muke gaban su. Kenan wajen zawwa mu ne na ƙarshe, domin annabinmu shine ƙarshen annabawa da manzanni. to amma in aka wayi gari kiyama kuma mummune na farko kamar yadda manzon Allah yace nahnu la'akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yawm al kiyama kuma mummune na karshe wato mune na farko a ranar kiyama mu za a fara mai hisabi kuma mu ne farkon wanda zamu shiga aljanna sai in mun shiga sannan sauran al'ummu su biyo baya kenan kaga wannan yana nuna mana fadala wato ta musulunci sannan malam na fada wa fihi ta'alikan anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam a cikin sahihul bukhari akwai hadisi wanda hadisi ne al-mu'allaq al-majzumu bihi idan aka ce al-hadisul mu'allaq hadisin da aka shafi marwayci daya a farkon sanadinsa ko aka shafi marwayitan gaba daya aka bar sahabin ko kuma aka shafi sanadin gaba daya hatta da sahabin kawai aka zo da matanin hadisi to in irin waɗannan hadisai a cikin in suka zo cikin sahihul bukhari hadisi ne sahihi domin bai shafi sanadin face dan hadisin ya inganta abunsa shine ake kiran shi al-hadisul mu'allaq al-majzumu bihi shine yace wa fihi ta'alikan anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam a cikin sahihul bukhari akwai hadisi al-mu'allaq daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yake fada yake cewa ahabbud dini ila Allah al-hanifiyatu samha mafi soyuwar addini a gun Allah al-hanifiyatu samha addini wanda yake al-hanifiya idan aka ce al-hanifiya wato shine musulunci asali an ciro shi ne daga al-hanaf al-hanaf shine karkata dan haka ubangiji ta'ala ya umarce mu da cewa mu bi tafarkin annabi ibrahim wanda shi annabi ibrahim hanif ne ma'ana ya karkace komai ya fuskanci ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya karkata ya bar duk wasu addinai ya fuskanci ubangiji subhanahu wata'ala to shine musulunci ake kiran shi kenan al-hanifiya wanda ya karkace ma komai ya watsar da komai ya fuskanci ubangiji subhanahu wata'ala sai yace as-samha kuma addini ne wanda yake mai sauki wanda babu tsanani babu wahala tattare da shi wanda wannan yana daga cikin abin da ke nuna mana fadala ta musulunci musulunci addini ne wanda yake al-hanif wanda ya karkace ma komai ya fuskanci ubangiji subhanahu wata'ala shine tauhidi kadai ta Allah da bauta kamar yadda ubangiji ta'ala yake fada summa awhayna ilayka anittabi millata ibrahima hanifa mu ne muka yi maka wahayin cewa ka bi tafarkin annabi ibrahim wanda shi annabi ibrahim ya karkace ma komai ya fuskanci ubangijinsa kuma haka mu mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala yace millata abikum ibrahim ku bi tafarkin babanku annabi ibrahim haka can yace ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima wama kana minal mushriki shine yace ahabbud dini ila Allahi ala hanifiya as-samha addini ne wanda yake mai sauki yana daga cikin saukin da Allah ya kimsa a cikin wannan addini ka dauka mutanen annabi Musa lokacin da suka yi laifi mai Allah yace da su shine yace fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum ku kashe kawunanku an gane ku tubansu anan Allah ya alakanta da tubansu cewa su kashe kawunansu a cikin suratul baqara kamar yadda ubangiji ta'ala ya mana bayani game da su mutanen annabi Musa lokacin da ubangiji ta'ala ya yi umarnin cewa tubansu shine su kashe kawunansu to kaga mu ko kawai in dai ka aikata laifi tsakaninka da ubangiji subhanahu wata'ala shine ka kyautata tuba kai niyyar cewa ba za ka koma aikata wannan aiki kuma take ne kika daina aikin kuma sannan kai nadama duk laifin da kai ubangiji ta'ala ya kankare maka laifi kuma ka dauka kasancewar waɗanda suka gabace mu na al'ummu Allah ya haramta musu cin ganima ta yaki amma mu Allah sai ya mana rangwame cewa mu halaka ne mu ci kuma kamar yadda yake cikin al-injil wato littafin da annabi Isa ya zo da shi alaihi salam wanda kasancewar wato idan mutum ya aikata kasancewar misali mutum idan yana da dabba idan dabbar wannan ya kasance mafadaciya ce idan misali mutum yana da sa in wannan sakin ya kadi mutun ya soki mutun ya kashe to shi wanda yake san za a jajjefe wannan sa har sai ya mutu kuma ba a cin naman shi amma shi wanda yake da dabbar kuma ya kubuta in ku kasancewar daman mai dabbar ya san dabbar tashi mafadaciya ce yayi sakaki taje ta kashe wani to za a kashe dabbar kuma shi kanshi mai dabbar kuma za a kashe shi za a kashe shi kamar yadda yake cikin wato littafin wannan Sifrul Khuruj yana daga cikin kenan littattafai waɗanda suke na Injil kuma haka a cikin littafin su cikin Injila ta Matta da shi da Markus shine Annabi Isa alayhi salam yake cewa musu yake cewa kun ji an faɗa ga waɗanda suke gaban ku cewa kar su yi zina yace amma ni ina faɗa muku abin da yake dokar mu duk wanda ya kallo wata mace yayin shahawar ta to ya tabbata cewa yayi zina da ita a zuciyarsa inda idan dama ya kalle ta to ya kwankwale wannan ido ya jefar da shi dan kada wannan idan ya janyo masa halakar gangan jikin shi gaba daya a ranar kiyama in ku da hannun dama misali mutun yayi laifi to wannan hannun sai ya yanke shi dan kada wannan hannun ya zame masa sababin halaka gaba daya to wannan duka yana daga cikin tsanani wanda yake cikin al'umman da suka gabata wanda Allah subhanahu wataala ya rungumta mana kamar yanda yake cewa wa yabu anhum israhum wal aglal allati kanat alaihim duk wani kunci da duk wani tsanani wanda ya kasance akan al'umman wadanda suka gabata to ubangiji ta'ala ya rungumta ma wannan al'umma haka a wadanda suka gabata hatta da zancen zuci in kai wani wasiwasi Allah sai ya kama ka da laifiya kai shi amma mu sai ya zamanto Allah ya rungumta mana kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa inna Allah tajawaza li an ummati amma hadasat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam bihi Allah ya rungumta ma al'ummata duk abin da suka yi zance na zuci matukar ba su aikata ko kuma suka furta wannan kalima to amma su waɗanda suka gabace mu zancen zuci in kai shi ubangiji ta'ala sai ya kama ka da laifi kuma haka ka dauka su waɗanda suka gabace mu duk inda kake in sallah ta kama dole sai an je cikin wato shine biya kamar masallatan su wanda suke cucucukan su to amma mu Allah sai ya rangwamta mana gaba ɗayan fadin ƙasa sai ya maida mana masallaci kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah ya maida ya keɓance ni da abubuwa biyar wanda bai babu wani annabi wanda ya gabace ni na daga cikin su manzon Allah ya ce waju'ilat liyal ardu masjidan wa qahura kasa gaba ɗayan ta an maida mu masallaci ce kuma an maida mu ita mai tsarkakewa ce dan haka dai musulunci addini ne wanda yake mai sauki addini ne mai rangwame kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wa ma sha'ala alaikum fi dini min haraj kuma haka ya faɗa yuridullahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra kaga anan yana daga cikin rangwame na wannan addini Allah ya shar'anta mana azumi na Ramadan in baka da lafiya Allah ya maka rangwamen ka aji lokacin da ka samu lafiya ka lissafa iya kwanukan da ka sha karama in kana cikin halin bulaguro aka maka rangwamen ka aji azumi bayan ka gama bulaguro ka lissafa iya kwanukan da ka sha karama dukkan su wannan yana nuna rangwame na addinin musulunci to shine anan malam yazo da wannan hadisi wanda yake nuna mana sauki game da wato wannan addini shine yake cewa wa fihi ta'liqan kenan yazo a cikin sahihul bukhari hadisi ne mu'allaq wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ahabbu ad-dini ila Allah al-hanifiyatu samha mafi soyuwar addini abun Allah a takeice dai shine musulunci musulunci shine al-hanifiya kuma shine addini wanda yake mai sauki sannan malam sai yazo da asar na Ubay ibn Ka'ab Allah ya kara masa yadda wanda hadisin nashi yana cikin wato yana cikin musannaf na Ibn Abi Shayba shine Ubay ibn Ka'ab Allah ya kara masa yadda yake cewa alaikum bisabili was sunna yace kula zinci wannan tafarki daya daya was sunna da karantarwar manzon da yazo da shi mi yake nihi da as-sabil shine wato musulunci kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wa anna hadha siradi mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun shine yace alaikum bis-sabili ku lazinci wannan tafarki kenan musulunci ku rike shi da hannu biyu sai yace was-sunna wato da hanyar manzon da yazo da shi kenan karantarwar manzon yanda ya koyar da ku wannan addini ku lazince shi sai yace fa innahu laysa min abdin ala sabilin wa sunna domin babu bawan da zai kasance akan wannan tafarki da wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zakara arrahmana wato ya ambaci ubangiji mai girma da daukaka fa fabat aynahu min khashyatin lahi idanunsa suka zubar da hawaye saboda tsoron Allah fatamassuhun nar wuta ta shafe shi a ranar kiyama duk wanda ya kasance yana kan wannan musulunci kuma yana kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya ambaci ubangijinsa idanunsa suka zubar da hawaye to wuta a ranar kiyama ba za ta shafe shi Allah ya haramta ma wuta cin naman sa kaga wannan gaba tana nuna mana fadala ta musulunci inda kai musulmi ne kuma kana kokarin bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ambaci ubangiji subhanahu wataala idanunka suka zubar da hawaye to Allah ya haramta ma wuta cin naman ka a ranar kiyama wannan wata fadala ce wanda take banta ga musulmi sai yace walaysa min abdin ala sabilin wa sunna babu bawan da zai kasance akan wannan musulunci da wannan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zakara arrahmana faksha arrajulu min makafatin lahi wanda zai ambaci ubangiji subhanahu wataala wato fatar jikinsa ta takura shine kamar yadda ake cewa gashin jikin shi ya tashi min makafatin lahi saboda tsoron ubangiji subhanahu wataala illa kana masaluhu kamasali shajara Ubay ibn Ka'ab yace face wato misalin shi wannan bawa sai ya kasance kamar misalin itaciya yabisa warquha wanda ganyenta dukkan shi gaba ɗaya ya bushe fa bainama hiya kadhalika wannan itaciya wanda duk ganyenta gaba ɗaya ya bushe tana kan haka idza asabat harihu sai iska ta kada fatahatat anha warquha gaba ɗayan ganyen sai ya zube yace illa tahatat anhu dhunubuhu kama tahatu an hadhihi shajarati warquha face zanubansa gaba ɗaya sai sun saraya irin yadda ganyen itaciyar gaba ɗaya ya zube kenan duk bawan da ya kasance akan musulunci kuma akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine anan manzon Allah yake ba mu misalin shi cewa in dai aka ambaci ubangiji subhanahu wataala tsoron Allah ya kama shi fatar jikin shi ta takura to misalin shi misalin itaciya ce wanda ganyenta gaba ɗaya ya bushe wanda in iska ta kada gaba ɗayan ganyen zaka ga ya zubo ƙasa to haka shi ma bawa mumini wanda jikin shi ya takura saboda ambaton Allah dan tsoron Allah gaba ɗayan zanubansa za su saraya yanda ganyen itaciyar yake saraya sai ya ce wa inna qtisadan fi sabilin wa sunna yace tsakaitawa game da wannan tafarki ma'ana musulunci wa sunnatin wato da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khairu min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunna wato shi yafi duk iya kokarin da mutun zai yi wato akan abin da yake sabanin musulunci kuma sabanin sunna in dai Allah ya maka dace kana matsayin musulmi kana kuma mai kokarin bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk karancin aikin ka abun Allah subhanahu wataala to yafi duk wani aiki wanda yake mai yawa wanda yake ba akan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya jarrabi bayin shi da kyawun aiki yake bukata ba yawan aiki ba kamar yanda yace alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ubangiji ta'ala shi ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa dan ya jarraba ku wane ne daga cikin ku mafi kyautatawa ga aiki aiki dan kadan da bawa zai yi akan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yafi aiki wanda yake komai yawan shi ba akan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu misali musulmin da zai ringa kokarin bin karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin waɗannan ibada wanda tazo da shi yazo tazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to agun Allah tafi ibadar da bata kan karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ka dauka misali zaka samu wasu suna azumi kamar kusan sama da wata uku wanda tun farkon Rajab zaka ga mutum ba zai aje ba har sai ya hada da sittami Shawwal wanda hakan kuma ba karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace wanda zai tsakaita yi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar to wannan shine yafi abun Allah subhanahu wataala kuma shine yake da sakamakon lada shine yace wa inna iqtisadan fi sabilin wa sunna tsakaitawa game da wannan musulunci kenan mutun ya iya takaita akan iya abinda Allah ya shar'anta wa sunnatin da yadda manzon Allah ya karantar yace khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunna shi yafi abinda ya zamanto akan sabanin wato musulunci da kuma sabanin abinda yake sunna karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi wannan asar kenan yana nuna mana fadala ta musulunci cewa musulmi ga yanda Allah yake zubar yake wanke shi game da dukkan wani datti wanda yake na zinubi musulmin da ya kasance akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma gaya wannan fadala ce wadda take banta da musulmi wanda duk mutumin da idanun shi suka zubar da hawaye saboda tsoron Allah to Allah ya haramta ma wuta wato cin naman sa a ranar kiyama to dan haka kuma wannan yana nuna mana duk musulmin da ya kasance akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abinda ake fada na fadala ta musulunci shi kadai ne zai rabauta da shi kenan dan haka duk wanda yake son tsira a ranar kiyama ya kasance musulmi kuma in ma ya kasance musulmi ya kasance akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar nan magabatan kware suka fifice al'umma kamar yadda ake tambayar wani magabata wani daga cikin magabata aka ce da ni Abubakar ya fifici jama'a yace Abubakar Allah ya kara masa yadda bai fifici ba jama'a game da yawan sallah ko yawan azumi abinda ya fifici jama'a wato shine wato tsara dokokin Ubangiji subhanahu wataala bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa shine kenan anan malam ya kara zo mana da asar na wato na Abu Darda Allah ya kara masa yadda yake cewa ya habbaza nawmul aqyasi wa ifdaruhum yace madalla da baccin masu hankali da rashin azumin su yace madalla da baccin su madalla da rashin azumin su sai yace kaifa yagbanuna saharal hamqa ko kuma kaifa yuibuna saharal hamqa wasiyamahum yace kamar yadda wato suke yin kamunga ga rashin baccin wawaye da azumin su ko kuma kamar yadda suke aibanta wato rashin bacci na wawaye wasiyamahum da azumin su suwa ne ne masu hankali sune waɗanda suke masu ruko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace madalla da baccin su su kwana suna bacci kuma sannan su wuni suna cin abinci ba sa azumi yadda kenan suke aibanta azumin waɗanda suke wawaye da kuma rashin baccin su me ake nihi da alhamqa wawaye anan waɗanda suke masu aiki ba akan karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aiki wanda yake na bid'a saboda shi aiki na bid'a ko shekara 1000 zaka yi kana yi Allah ba zai karba ba saboda takanas Allah ya turo wannan manzo domin ya koya mana yanda zamu bauta ma ubangijinmu yanzu misali da wanda zai zo da wasu nafilfili a cikin dare kamar yadda zaka ji ana bada nafilfili kala kala a zo a ce zaka yi raka'a 1000 ko kuma a zo a ce raka'a kaza zaka yi don raka'a 2 sai ka saki a wallahi kaga wannan duka ayyuka ne wanda suke da bid'a to wanda zai kwana yana bacci wanda kawai akan sunnar manzon Allah in zai kwanta yayi ɗan nafilfilin shi raka'a 11 yayi wutrin sa to wannan barcin shi yafi alkhairi ga wanda zai kwana yana wannan sallah haka shi wanda zai takaita akan azumi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta yafi wanda zai kwashi rayuwar shi yana azumi wanda yake sabanin sunna shine yace ya habbaza nawmul aqyasi wa ifdaruhum madalla da baccin masu hankali lafazin aqyas jami'i ne na kayyis in aka ce kayyis mutum mai hankali, wa ake nihi mai hankali? Shine wato mabiyin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa ifdaruhum da rashin azumin su, sai yace kayfa yagbanuna saharal hamqa wa siyamahum, a wata nuska, a wata nuska kenan, kayfa yuibuna saharal hamqa wa siyamahum, yace kamar yadda suke yin kamunga. In aka ce kamunga shine bugon hanci, kenan rashin baccin waɗanda suke wawaye da azumin su, kenan sun hana jikin su hutu, sun kwana ba sa bacci, kuma sun muni suna azumi, kuma azumin ba akan sunna ba. Sai yace wala misqalu zarratin min birrin ma taqwa wa yaqina, yace aiki gwalgwadan zarra shine jinkiya shi na alkhairi tare da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala da yaqini, yace a azamu wa afdalu wa arjahu min amsalil jibali ibadatan min almutarri, wato shi yafi girma a gun Allah, yafi daraja, yafi rinjaye game da aikin da ya kai girman duwatsu ga ibada na waɗanda suke aburu, waɗanda suke masu rudar kawunan su. Su wane ne masu rudar kawunan su? Kenan waɗanda suke ibada ba akan karantar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta khawarij, manzon Allah yace tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim, yaqra'una alqur'ana la yatajawazu hanajirahum yamruquna min ad-dini muruqa sahmi min ar-ramiya aw kama qala. Manzon Allah yace za ku ringa wulakanta sallarku in kun ga tasu, za ku ringa wulakanta azuminku in kun ga nasu, kuma suna karanta alqur'ani amma alqur'ani baya wuce karan karmasu. Manzon Allah yace suna fita daga addini yadda kibiya in ta in halba ta ba maganar dawowa. To haka waɗanda suke khawarij manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta, ga su a ƙarshen sahabbai suka bulla wanda Aliyu ne ya yake su, wanda ga su da yawan ibada sai dai sun riga sun bar addini dan sun kafirtar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ringa yakar su. To dan haka duk yawan ibada in dai ba akan karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take, to ba ta da amfani. A takaice waɗannan asar guda biyu na waɗannan magabata Ubayy ibn Ka'ab da Abu Darda suna nuna mana duk fadlar da ake samu wannan ta takaita ga wanda yake musulmi kuma wanda yake kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan waɗannan suna nuna mana fadla wato ta wannan addini na musulunci. Allah ya samu dace nan ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.